An kammala hada-hadar kasuwancin sayar da kungiyar ƙwallon kafar Chelsea ta Ingila tsakanin mamallakin kungiyar mai barin gado Roman Abramovich da kuma haɗakar kamfanoni a ƙarƙashin jagorancin hafshakin attajiri ɗan ƙasar Amurka Todd Boehly. A yau Litinin aka rattaba hannun sauya shugabanci da mallakin kungiyar tare da amincewar dukkan hukumomin da ke da ruwa da tsaki ciki har da gwamnatin Birtaniya, wanda ya kai ƙarshen zamanin Abramovich ɗan ƙasar Rasha na tsawon shekaru 19 yana tafiyar da kungiyar. Adadin kuɗin da aka yi cinikin kungiyar ya kama fam miliyan 4,000 da miliyan 250, inda gundarin kuɗin da aka sayi kungiyar ya kama fam miliyan 2 da miliyan 500, tare da yarjejeniyar rarar asusun tafiyar da kungiyar na tsawon shekaru fiye da 10 da ya kama fam miliyan 1 da miliyan 750. Tun a watan Maris ne aka saka kungiyar ta Chelsea a kasuwa sakamakon takunkumin da gwamnatin Birtaniya ta kakabawa Abramovich, bisa tuhumar dangantakarsa da shugaban Rasha Vladimir Putin a mamayar da ƙasar ta Rasha ta kai wa Ukraine. Haɗakar kamfanonin na Boehly sun yi takarar samun mallakar ƙungiyar ne da takurorinsu 11 a fafutukar da aka soma tun a ranar 2 ga watan Maris. A ɗaya ɓangaren kuma, rahotanni na tabbatar da yiwuwar komawar ɗan wasan tsakiya na Barcelona Ousmane Dembele zuwa ƙungiyar ta Chelsea a wannan bazara. Wasu majiyoyi na bayyana cewa tuni da ɗan wasan ɗan ƙasar Faransa mai shekaru 25, inda zai kasance cefani na farko da sababbin mamallakan kungiyar za su yi bayan cimma daidaiton sayanta a yau Litinin. Chelsea ta sami nasara akan kungiyar PSG ta ƙasar Faransa da ta nuna sha'awar ɗan wasan domin cike gibin Angel Di Maria, da kuma buƙatar ɗan wasan ta Kylian Mbappe da ya gabatar mata na sallamar nema da Sadio Dembele, a yayin da take neman ya ci gaba da zama a kungiyar. Ko bayan PSG ma, manyan kungiyoyi da dama suna zawarcin Dembele, wanda rahotanni suka bayyana cewa ya zaɓi ya sake haɗewa da tsohon kocin sa Thomas Tuchel a Chelsea. Dembele ya koma Barcelona ne a shekara ta 2017, inda ya sami zura mata ƙwallaye 32 a cikin wasanni 150, a yayin da kuma ya kwashe tsawon lokuta yana fama da rauni. Kwantaraginsa na shirin kaiwa ƙarshe da Barcelona a 'yan makonni masu zuwa, a yayin da wasu majiyoyi suka bayyana cewa bai da ra'ayin wani sabon kwantaragi, wanda hakan zai sauƙaƙa komawarsa Chelsea. A ƙasar Spain ɗin kuma, shahararren ɗan wasan ƙungiyar Real Madrid Marcelo ya tabbatar da cewa zai bar ƙungiyar a wannan bazara bayan kwashe tsawon shekaru 15 yana taka leda a ƙungiyar. Marcelo ɗan ƙasar Brazil ya koma Barcelona ne a shekara ta 2007, inda ya sami nasarar lashe kofunan gasanni har 25, kuma yanzu haka yana riƙe da muƙamin kaftin ɗin 'yan wasan ƙungiyar. Murtala Faruk Sanyinna, Muryar Amurka, Abuja, Nigeria.